babban jami'in bada sakamakon zaben mazabar sanata na Osun ta yamma na hukumar zaben Najeriya Farfesa Laide Lawal ya ayyana Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaben sanata da aka gudanar a jiya Asabar.
Otumba Ademola Adeleke and the Democratic Party have satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes required by the PRS Gorilla and the control method.
Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ya sami ƙuri'u 97,408 ya kada mu da Shiru Hussein na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 66,116 na tuntuɓi wani ɗan jam'iyyar PDP da na jam'iyyar APC a game da zaɓen. Jam'iyyar ku ta PDP ta Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ta ci zaɓe, yaya kuke ji a halin yanzu? Alhaji Sani, wannan zargi ya ce kace gwamnati ta kashe to baka ganin cewa kowa da iyakar da Allah ya diba masa.
Wannan gaskiya mu har duniya ta tashi wannan zargin gwamnati da APC.
To amma dai wannan zargi kuke yi.
To ai dama daga zargi ake gane gaskiya.
Ali yanzu me za ku sa gaba kenan tunda kun ci sanata?
Insha Allah Rabbi da gwamnati jihar Osun da Najeriya ga baki ɗaya za mu karbe ta. In Allah ya yarda mu gwamnati jam'iyyar PDP.
To su talakawa wani aiki za ku yi musu?
Aikin da muke musu da suka ba mu goyon baya shine za mu ci gaba da yi musu.
Sunana Muhammad Bashir Hussein ne, ba gona shawara harkar da ke mazauna jihar Osun.
Kuma kai kusa ne a jam'iyyar APC?
Haka ne.
O ya ga zaben sanata da jam'iyyar PDP ta ci a wannan karon?
Na wannan karon ya kasance mutane a yanzu kamar in ce kuɗi suke bautawa kamar yadda shugaban ƙasa Jihar Muhammadu Buhari ke cewa halin kai zaɓe kai musamman da wannan ɓangaren inda aka zaɓe ya kama mutane kuɗi suke bautawa.
Me yasa kace haka?
Saboda hakika da zahiri da baɗini kuɗi aka dinga nuna wa mutane don a canza ra'ayinsu zuwa ga abin da ba sa so.
Kamar kaga waɗanda aka ba kuɗi suka canza ra'ayi ne?
Haka. Da dama wuraren da neman tafi kuma inda na samu labari yadda aka yi da dama sun fi ganin farko abin da aka shirya gina. Kuma ka san saboda halin yau da mutane ba su yi hakura wai da ɗan wani matsinai lokaci saboda rayuwar da ba ko kuma rayuwar a gyara gobe kan da dama bin yiwuwa a ce za a gyara da a ji jiki ba. Da amma in ka daure da an samu fita. Domin sunan Allah kan shi cewa ya yi inda ma da kofin yi sura. Tun da ka tabbata tsananin insha Allah da an wuce wannan tsananin sarki zai zo. Kuma wannan lokaci da ake ciki ba za a tsora wannan gwamnati mai ci ba ta tarayya. Ya ɗauko asali ne tun daga gwamnatin baya su suka damun raunata tattalin arziki na ƙasa wanda yawancin mutane ba su gane haka ba.
Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.